الذين يكفرون يكتمون او لا نعم
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من باء شر القصر العجيب سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق على صلاة بالعاقبة والهادي إلى صلاة المتقين وعلى آله وصحبه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عنك أفضل أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر فاروق وعثمان بن عفان وعلى ابن أبي طالب وستة البيتية وسعد وسعيد وعدلات وزبير وابو عبرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن برزق المقسوم الحاتم القتمة بالعباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي. ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السرسل صاحب الفيلة أبو إسحاق أبي إبراهيم النياس. ورضي الله عن شيخي ومربي ومتربي وفخري وملازي وعديدي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي برك الله فيه صاحب أسرار الرسول في الزائر والباطن أبو الكنسوس أم الخير لكن فرع الشيخ محمد الحارث الجسم القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا. القائل ألكت به والناس في سنة القرى تمتعت منه دار إذ كنت مفردا. القائل أزر رسول الله إن كسرت في وسفي فإن جمال كل يوسف. ما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن من الإنس والجن والملائكة أغنيكم في الإسلام يا المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا نقول يا الله تبارك وتعالى لقدامة يا أزر سامو منا رأي أولنا لوكة من البركة أولنا رانا يو قوم الشاترة قوات رمضان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دوله قريره دا 40 دا هدو دا مكة زوا مدينة يدي دا قوم قوات April 2022 ميلادية منا تكنت السنة القرآن من جرما منا تكسوة البكرة جيا من جي أبن أبن تبارك وتعالى إدى الله تبارك لك سورة البقرة جدا جدا هوا هوا يا إما أنكاو آيوي وين دسكي مغانا أكام مصر إيماني سانا أنكاو آيوي دسكي مغانا أكام منافقي سأني مغانا أكام آيوي غدا أكو نمصر إيماني أي مغانا أكام آيوي غدا أكو وين دسكي مغانا أكام kafirai sa'annan ayoyi guda 13 da suke magana akan munafikai kaga munafiki ba karamin sifa bane. Allah ya kare mu albarkatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yau za mu taki a hadin zuwa cikin ulaika da udan rabbi mu lakum mufin na'am na'am bismillahir rahmanir rahim ulaika ala udan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muna bayani wannan aya ne ulaika ala hudan rabbihim wa'annan wa'anda suke kan shiriyan ubangijinka tabaaraka wa ta'ala ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malaika ulaika almaqbuna bi fawzi bi najatihim minan nari wa dukhulihim aljanna almu'abbada alayhi wa to sun samu yankuwa Allah tabaaraka ya ba su yanke saboda sun imani da Allah sun imani da manzon Allah to nan sun imani da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sai ya zama nan kuma mai daukaka a wurin Allah tabaraka taala. Allah tabaraka taala ya yanke su ba za su ga wuta ba ya tsare su daga shiga wuta sannan kuma sun samu albishir na shiga aljanna aljanna ubangiji tabaraka taala almu'abbada wanda madawwamiya alaihim a gare su ma wa'annan sun zama munafikai ne saboda sun munafici Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana so mutum ya zama munafiki original to ya taba manzon Allah yana taba jinabin Annabi sai ka ji Allah yana cewa Qur'ani ya kunna lai rajalal maji madinatu ko lai furjan al azmin hal azal walillahi insul rasul al munafiq mal mu'min wala kin wala kin ma yakun la yafqahu sa'annan sai ka yana ce musu ta'alu yastaghfirukum rasulullah sai ka ce wallahi wa usum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun ko sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lahum inna allahi la ya'dil qaumal fasiqin. Allah ba shi da mutane wato la yahdi din nan anan ma'anar sa la yaghfir. Allah baya yafe mutane fasikai wa'anda suka taba Allah suka taba manzon Allah wato akwai bambanci tsakanin taba jinabin annabi Muhammad sallama da kuma taba halar rabbul izzati. Idan ka taba jinabin annabi Allah baya kalewa Allah baya kalewa Allah yace wa annabi sawa'un alayhim astaghfarta lahu dai dai ne a gare
ko ka nema masu gafara amlan ta su gafara ko karka nema masu gafara shi kam Allah lai ya gafara lawa bari ta gafarta masu ba me yasa sun munafurci annabi Muhammad sai ina ka ko ba farkon sura sura suka ji idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah kaga su annabi ƙarya ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu amma da yanne wallahu yashhadu innal munafiqun lakazib me yasa ittakazu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun kaji ko to tunda abinda suke aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna munafurtan annabi ne to Allah kam shi kam bare taba ya fi musu ba baya fi ya tsakan in ka taba annabi Allah bare taba ya fi maka ba to haka kuma ka'idar musulunci gaba ɗaya dukkan ittifaqan ittifaqin malaman duniya musulunci gaba ɗaya duk wanda ya taba annabi baya fi musu ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake da haƙƙin ya nema musu gafara yace ya yafe kuma Allah ya kyale Allah ya ce ba zai kyale ba sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir la yaghfir Allah lahum Allah bari ya fi musu ba saboda sun taɓa manzon Allah amma wallahi idan da mutum zai ce Allah uku ne Allah goma sha biyar ne kai bautan kai Allah ma na da ko la karka mar lazina qaluna la salatu salasa ko la karka mar lazina qaluna la salatu salasa wai da suka ce Allah uku ne sun kafirta haka Allah faɗa mana Qur'ani ko sa'annan sai ka dawo sai ka ji Allah yana cewa وقالت النصارى مسيح ابن الله وقالت اليهود عزير بن الله نصارى سنتي المسيح النبي عيسى دان الله ني سانن يهودا سنتي عزير دان الله ني saboda shi عزير duk bayan annabi Musa duk duniya ba wanda hajjata a Taurat in ba shi ba suka ce wannan in ba dan Allah bane wanda ya samu wannan saboda عزير kawai dan Allah ne shikenan sai Allah ya ce sun kafirta amma yau idan ba nasare ko ba yahude yazo ya shahadu Allah ilaha illa Allah wa da ula sharika lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah ya yafe al-islam ya tuku ma qablahu ko in ji manzon Allah musulunci yana yafe abinda yazo kafin shi abinda aka zira kafin shi amma in an taba annabi Muhammad Allah ya ce baran yafe ba bazan yafe ba bazan yafe ba saboda karatun mu zamu yi bayani sa'annan kuma zamu dan kira zuwa ga gwamnati akan abubuwan da ke faruwa a kasan nan mu ba za mu iya kyalewa muna ji muna gani a taɓa mana annabi Muhammadu ba ba za mu iya ba ba za mu iya ba fidaka ummi wa abi ya rasulullah haka sabai suke gaya wa manzon sallama na ba da fansan uwa da uba na ba ka fansan uwata da ubana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne mu ne muke jira menene naka sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yabe su allazina awan wa nasaru ko ya yabe su ne yasa wallahi saboda su taimaki annabi Muhammadu amma in dai ba su taimaki annabi Muhammadu ba Allah babu ruwan shi ba abinda Allah zai yi babu abinda Allah zai yi saboda haka muna kira na farko zuwa ga gwamnati kira mai karfi zuwa ga gwamnatin Najeriya lallai a dauka mana mataki akan duk mutum da ya taɓa manzon Allah duk wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam a dauki mataki akan sa idan kuma ba haka ba to mutane suna daukar mataki kuma a dauki matakin daidai ne daidai ne saboda Khalid bin Walid ko yana tambayar izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi batanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani makaho wata mata tana taba jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun guri sai ya fille wuyanta aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyare ba taba mana annabi Muhammadu yanzu ji abin da ya faru a kira da gwamnati abin da ya faru a magushi wannan yaro Suleiman din da yayi rubutun batanci za a ga shiga sanna sa shi a screen akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi batanci wanda bai kamata ma mutum ya furta musulmi ba yayi batanci yayi rubutun batanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa suna magana akan Dr. Jaki abin da Dr. Jaki yayi ko yana ya rubuta a Facebook suna magana suna chatting suna magana sai wani yake ce masa yanzu kai kana goyon bayan abin da Dr. Jaki yayi yace eh mara ai sun yarda da abin da Dr. Jaki yayi saboda haka shi Allah sai ba ne mace bakon sa kaza 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 sai aka ce a'udhu billahi yanzu kana iya fadan wannan sai yace kai bari ma ka ji mu ku yan dariqa yan bid'a ne mushrikai ne saboda ba ka san annabi Muhammad din da gaske ku kuke da wasu mutane a'udhu billahi ba zai iya fada dangana da manzo Allah ba sallallahu amma ga shi na rubuce wanda baya gani wanda baya kallon live program muke a tafi sarki zaki to bari ya ji kamar misali a ce kamar ku ne kuke dangana wa John karwai wai karwan don ka fada ma annabi Muhammad akai rubuta wannan yar to ɗan uwa da suka dauki mataki akan sa a mabushi Allah ya saka musu alkhair mun samu labari yana command to muna gaya wa gwamnati wannan yaro a hukunta shi yadda shari'ar musulunci take saboda dukkan abin da suka yi su ka san da yake wahabiyawa makiya annabi ni na fadan wannan magana mutane sun fika kaman wai ina fa wallahi da gaske ba sa san annabi Muhammad suka je suka goge abin amma ban sani ba mu ɗan faira ne muna da wayewa tuni ayi kristo dan abin an ajiye an kai wa GPO mabushi dazu nan an rubuta abin da aka fada jiya shine aka gani gashi nan a rubuce gaba ɗaya duka gashi nan saboda haka gwamnati dauki mataki akan sa amma idan kuma ya dawo mutane ba za su kalle shi ba duk wanda ya taba annabi to salama to a kaddamar masa ko dan gidan waye na fara da asuba kuma haka abin ya tafiya cigaba da tafiya ila an yaba sallahu qiyami mu rayuwar mu fansa ne ga manzon Allah kaga da jaki yana ga mutane bala'i ko amma kaga shugaba na kasa sha jahili yana cewa wai da jaki yayi daidai shugaba na kasa ka san ko da yake an ce lokaci sha kwaya yake hawa mumbai sai ya sha kwaya yake hawa mumbai saboda haka sakon mu kenan sakon mu kafin mu dawo kai to za mu tafi da karatu wannan alert ne kafin mu shiga karatu annabi muhammadu mu iyaka ne jallayi ne ba a shiga mu alhamdulillah duniya ta ce da mu masoya annabi ne kuma muna tsayawa wa manzon Allah su kuma sauran mutanen da suka tsaya wa hadisin da suka tsaya da tijaki na fada akwai wasu daga cikin ƴan izala tsararru waɗanda sun ce alawadaran da abin da yayi to kungiya indai da gaske ta kungiyar ta hadu mana kai yadda aka yi alƙawari da ita a ji a cikin da tijakin tunda gashi ran sun fara rashin kunya ko kaga mu kuma ba za mu iya kyalewa ana taba mana annabi Muhammadu ba da rayuwarmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da abinda muka malata gaba ɗaya na annabi Muhammadu ne Shehu Ibrahim yana cewa ufu wa wiji amri kulluhu ila barhama duk lamari na mika yana cewa duk lamari na ufu wa wiji amri ila rasulullah yana cewa tawalla rasulullah amri falam yazal yusaidu li dari fasirt mumajjada ko sallallahu alaihi wasallama duk gaba ɗaya lamura na mika wa annabi Muhammadu to mu gaba ɗaya rayuwarmu wa manzon Allah ne shin mu annabi suran mu annabi tafiyar mu annabi ganin mu annabi karatun mu annabi komai namu annabi Muhammadu ne saboda haka kuma ba za mu bari a dinga taba mana kayan mu ba ko duk wanda zai taba mana annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ya bari mu ji kar ya bari ya rubuta a gani sai dai ka su zuciyanka amma wallahi aka ji ka to ka sani lahira za ta yi bako wannan kawai shine ka'ida musulunci kuma ko man sabba nabiyyan faqatuluhu wa man sabba ashabi fadrubuhu inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba gangara bane kowa iya bakin sa ba tauhidi ba billahi ladzi tauhidin ƙarya wanda tauhidi ba a raba Allah da manzon Allah me tauhidi ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu araba su mu gani araba zaka je la faɗa Qur'ani Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kana mu'minin ko wa tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azzir wa tuqir wa tusabbihu bukratan wa asila waye wannan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda kai yarzina mun wa iu laha wa iu rasulu qulil amri minkum ko yasaluka fa kul anfal lillahi wa rasuli fattaqullaha fattaqullaha wa iu laha wa iu rasula duka qur'ani zaka ji Allah yana magana Allah manzon Allah Allah manzon Allah to karaba ka kai ila in ka zo kiran sallah sai da annabi Muhammadu ta da ikama sai da manzon Allah shiga cikin sallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka ce Allah yake bautawa kuma sai ka neman taimakonsa me Allah ne kake so Allah ya taimake ka sai Allah ya ce ka ce ihdinas siratal mustaqim wa siratal mustaqim annabi Muhammadu ne qur'ani ya gaya mana wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ko ba haka bane sai kaman irin bari ka karasa bayani sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihi tafarkin wa'anda Allah kai da su kuma musulma su waye annabi Muhammadu ne har yanzu dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai wani aya Qur'ani ya cewa siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa asma ulaika rafiqa dole dai manzon Allah yana nan saboda haka mutum ya sani idan zai magana tauhidin sa da dan Abdul Wahhab ko na Ibn Taymiyyah to kar ya rusa mana annabi Muhammad saboda ba za mu iya dauka ba tauhidin annabi Muhammad dai da Allah ya turo masa sallama da shi ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu idan da mutum zai zo ya ce bari yayi tauhidi zai musulun da ko in mutum zai zo ya musulun zai ce kaida da Allah rabbu ilahu asma wa sifatu ne ba ka bane dole me za a baki abinda annabi ya bari ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shine manzon Allah ko shine daga nan ka zama musulmi haka ne to a gaya mana kalman da zamu yi mu bar musulunci in banda wannan ita muke yi an ce ba musulunci bane akwai wani abu da Allah akwai jama'a babu to daga shi wannan shine musulunci sai ne a musulunci cikakken musulunci sai sallah sallah kai gwada yin sallah mu gani ba annabi Muhammadu in kaisa sai ya kira sallan ta da ikama zuwa ta ya atahiyatu lillahi azakiyatu lillahi daifa turatu lillahi assalamu alayka ayyuha nabi to ina zaka je ne we are you going to we are going ha baka san inda zaka je baka san inda aka fara baka san inda za a je ba to annabi muhammadu kar mutun ya kuskura wallahi ko da wasa ko da wasa ko da wasa mutun kar ya kuskura kar ya kuskura kar wani jiji ya dauki mutun wallahi tallahi zai mutu na rantsa da zatin Allah zai tafi lahira annabi ne ya gaya mana ko innal ladhina yuzuna Allah wa rasuluhu ko inji qur'ani wanda suke tuzo da Allah da manzon Allah ulaika lahum azabun alim ko dunya wal akhirah to daga haka duk in mutum ta tabi annabi sallallahu alaihi wasallam to a warga zaki ko duwane ne ko baban ka ne ko babana ne ko maman ka ne ko mamana ne Allah ma ya kiyaye mana iyayenmu ba sabai ba saboda abin su suka daura ma kan hanya ko suka daura ma kan hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka kar mu yi wasa da jinaban annabi Muhammad rubutu wasa zane magana akan manzo sallallahu alaihi wasallam rasul ladabi hukuncin kisa ne maza malamai ashabu malam ashabu ibnu qasim ibnu habib ko da asbagu duka gaba daya duka malaman musulunci duniya gaba daya malikiya shafi'iya maliya nafiya masaban ibnu ishaq ko ibnu saqa da sufyan thauri da dukkan malamai gaba da sun ce ittifaqan man tabban nabi sallama aw ayyarahu aw tasghara sha'ani hukmu al qatl duk wanda ya sakin baki ga manzon Allah sallama ko ya ce annabi sallama bai kai matsayi kaza ba ko na sabar manzon Allah ko dangantaka manzon sallama ko iyalan manzon sallama wannan hukuncin sa hukuncin kisa ne a kashe shi ta ji din iska ta caca karamin arni wai ka ce wai mu ɗan ɗari ka muna da har da karuwan manzon Allah ka ringa tafasa sallama da wannan kalma wai ɗan kyokin manzon Allah sallama to ai ka gani kuma ka ce ba ta neman taimakon manzon Allah amma da aka faɗa maka da gudu ka shiga cikin gidan kiristoci wai a taimake ka kafin ƴan sanda su zo mutum da ba neman taimakon Allah yana neman taimakon wani Allah ai wannan mushriki kenan an ce ga na annabi Muhammad zuma karba manzon sallama shine mai taimako wai wani irin taimako yake so a duniya da lahira ne ba rabbana atina fid dunya hasanatan bale wa fil akhirati hasanatan azaban nar to wa kuntum ala shafa hubrati min arfa'an kazakum minha wa yasabu mutare annabi Muhammad ne wa min al-layli fatajaddi ila fidat laka asa an yab'athaka rabbaka wa kama mahmuda waye annabi Muhammad ne ina zaka je ina za ka je sabon manzon Allah wanda sun fi kowa da komai daraja da martaba da kima a wurin Allah wasu malamai suna cewa ma su ne kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas wasu malamai suka ce a tafsirin ayan ma sabon annabi ake nufi amma da suka daga murya suka ce suka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi game da suke magana su ya suya tsakanin su Allah ya ce ya lazina amala tarfa wa aswatukum fawqa sawti nabi wa la taj'alu lahu bil qawli kadari ba'dukum li ba'd min ta'abada a'malukum antum tas'urun ko da suka rage muryoyi Allah ya ce idan kar ku so ku daga muryanku sama da muryan manzon Allah kar ku yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuke yi magana ku ya ku a tsakanin ku da Allah irin ku ne kenan ashe ƙarya ne ashe ƙarya ne sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kar ku daga muryanku sama da nashi kar ku yi magana shi da shi kamar da kuke magana ku ya ku a tsakanin ku idan kun yi aikin ku azumin ku sallan ku zakkan ku hajin ku duka zai bace zumuncin ku yajin ku jihadin ku badar udu tabuka duka ya kuran da kuke ji aikin banza ku yi kuma ka san rikicin wa antum la tasurun kuma aikin ya bace bara a sanar da ku ya bace balla ta ku ba saboda ka san me yasa Allah baya yafewa in an tutar da manzon Allah wai manzon sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya bar tauhidi bane shine musulunci ba shi bane to an zo karba musulunci sai aka ce ya Muhammad ka fito ka musulunci sai Allah ya ce innal ladina yanaduka min wara'il jirsu aktsaruhum la ya'qilun wanda suke kiran ka suke daga murya baka kusa kana cikin gida kana hutawa ya rasulullah ba wai dan sun zo karba musulunci manzo yau su ba da hankali
la ilaha illallah
walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim ko ba qur'ani bane wannan to shi din ma ko litafi sai su janne Allah ya saka wa shi janna khairi da daura mu akan hanyar annabi Muhammad ko ba kamar inda ta abinda ake iyakaci abinda ake fara kenan to alhamdulillah mu yan tijaniya yan faira mun tsaya muna kare manzon Allah su kuma wasu daga cikin yan kungiya da wahabism sun koma suna kare dutsen tanki banza jaki dr jaki wanda bai da uba shege ne bai da uba ina da kuma fito waye uban nasa dan gidan dije bitaje dai sha 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 saboda haka wallahi jama'a kar mu yata asubanci akan manzon Allah kar Allah ya ce kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumha wa tijaratun taktuna kasadaha wa menene Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yana cewa da gidajen ku ko tardaunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ko da gida da iyayen ku da ƴaƴan ku da ƴan uwan ku da makusantan ku da dukiyar ku da kasuwancin ku da su kare kare da gidajen ku da kuka yadda da su in kun fi son su akan annabi Muhammad fa tarabbasu wa ta'allahu bi amri inna la ilaha illa huwal fasiqin wannan qur'ani qur'ani saboda haka annabi sallama ya fi mana uwa da uba da ƴan uwa da mata yego da gidaje da ƴan uwa makusanta da na nesa da dukiya da muka tara da kasuwancin da muke kare kare da gidajen da muka yi da su muka ji da mutanen da su muka zauna a ciki to ba ma buƙatuwan su kaman manzon Allah annabi sallama ya fi mana komai komai da komai muna kira zuwa ga gwamnati da gaggawan dakatar da wa'annan wahabism din wallahi tallahi idan suka ci gaba da taba mana annabi Muhammad to za a yi tare jini birjini za a fida mai ido ba wallahi na rantsa da zatin Allah annabi sallama ya wuce wasa kar a mai da mutane ba su abin da suke yi ba lokacin da Al-Jabbar ya fada abin da ya fada in iska suka yi ta saboda sun ga mazaje a gaba an tsaya kai amma yanzu yake gidansu ne sun koma suka labe wai ai tauhidin uwarka wannan iskanci ne saboda babu wani tauhidin da babu annabi Muhammad a ciki babu shi Allah bai tabbatar sunansa da annabi Muhammad ba kai ji abin da ka samu annabi ne baka manzon sallama yana cewa Allah huwal muqdi wa ana al-qasim kaje ka duba sahih bukhari dalilin banza kawai dan kauye Allah ya tsawace Allah ya bar mu da annabi saboda ka wannan shi ne sakon mu zuwa ga gwamnati muna kiranki mun san zaki adalci kuma mun san kina kishin manzon Allah gwamnati da take kai musulma ce tana son annabi Muhammad a Najeriya sa'an nan mun za ta hau musulma ce tana son annabi Muhammad haka ne ko ba haka bane saboda haka ko ba da ba musulma bace tana son zaman lafiya ko ba haka bane to saboda haka ba mu yadda a taba mana manzon Allah ba duk wanda ya taba mana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna kira zuwa ga shugaban sojo polisa na command lalle wannan yaron a danka shi a kotu mu muna nan zamu tsaya billahi la ilaha illa huwa sai an karshe gi wannan kawai ya taba mana jinabu manzo Allah sallama a zo a bude littafi a karanta da me yake shari'a da littafin sifale akan jinabu manzo Allah sallama da sifale in ma yana sa a masa shari'a da littafin annabi sa ibnu taymiya ne muna da asarimul masul ala katimur rasul muna da shi ko shi mun yadda ayi hukunci da shi saboda haka wannan shine saboda zamu koma karatu zamu cigaba da karatu sannan zamu in abu ya bi zamu bare shi Allah ya bar mu da manzon Allah wannan shine sakon mu a takeice ayoyi guda hudu a cikin suratul baqara sun yi magana akan mu masu imani mu'mine ayoyi guda biyu sun yi magana akan kafirai ayoyi guda uku sun yi magana akan munafikai sa'annan thumma da'a ibadahu ila wahdaniyati sannan Allah tabaraka ta'ala ya kira bayin sa zuwa kada ya tafi wal imanu bi rasulihi da kuma imani da manzon sa Allah manzon Allah annabi Muhammad wal janna kuma su imani da aljanna wan nar da imani da wuta thumma khadaba bi bani isra'ila sannan yayi magana da bani isra'ila fi nisfi sura a cikin rabin wannan suratul baqara din kaga bani isra'ila sun yi abubuwa da yawa thumma ata بالفقه الدين فانا يزو ده فقه الدين اكي انا فهمت اهو ما زال سلام على تيوا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يبا ولا جفن كان كما كان ترى وفقا كان وما دي لا يا ولد
كوك ابن يي كفا
عربان كان تفاشي نمبر 3
ai ta shiga mana dai yayi miri shi da nan garo shi kasa
sama sama lamba uku
yawwa ba shaka mazala sallama ya ce duk wanda alake ne da alkhairi sai ya sare da shi addini ko wato jama'a karatu daban fahimta addini daban an gane ko akwai karatu akwai ilimi karatu daban ilimi daban karatu daban ilimi daban ilimi shine kai ilimi kai aiki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa sallallahu ilman nafi'an wa ta'awazu min ilmin la yanfa roki Allah ilimi mai amfani da kuma ku nemi tsari daga ilimin da ba shi da amfani sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al-ilmu yu'la wa la yu'la alayhi ilimi kullun shine a ƙasa a sama babu wani abu sama da ilimi haka ne saboda ka babu wani abu sama da ilimi Allah ka ba mu ilimi na tsoron Allah ilimi kuma mai amfani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah tabaraka taala yake ba mu misali kutiba alaykum al-qisas fi al-qatl al-hurr bil-hurr wal-abd bil-abd wal-insan bil-insan ko yace wa ala awsaf al-arba awsaf ma'ana abinda aka wasafa aka yi bayanin sa aka siffanta shi guda hudu fi awwalis surati a farkon suran lisalil khulafa'i al-arba an yi siffanta ne akan khalifofi guda hudu awwal ma zakara awwal ma zakara farko wanda aka ambata shine hudan lil-muttaqin mene hudan lil-muttaqin وتقوى صفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه شو رضي الله عنه شو تقوى عن القرآن الله صفة سيدنا أبو بكر الله أعلم سيدنا سبور القرآن قرآن سيدنا الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أو أنا سوى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ونم siffar sayyidina abubakar ne babban sahabin manzon Allah wato sahabban manzon Allah masoya annabi ne wata rana sayyidina abubakar yana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya tashi ya fita da ya tafi gida sai ya kwanta a tsakar gidansa sai ana ji kamar wani makwabcin sai yana ji kamar ana soya kayan ciki ne a cikin gidan sai na Abubakar kuma sai na Abubakar bai ba shi ba sai ya kai karan sai na Abubakar wurin manzon Allah yace ya rasulullahi sallama mutumin ka kullum kai ka take makwabcinka duk abin da makwabci ya ce ba makwabcin sa in ka nemo abu mai kyau in kana son ka masa rowa to karka bari ya ji kanshi kuma karka bari a shigar cikin gidan yana gani ko tunda ka rantse kai sai a kairowa shikenan sai kai kara wurin manzon Allah manzo sallama yace na maka izini duk lokacin da ka ji kawai kanshin ka shiga cikin gidan shikenan ya bari can dare sai ji kanshi na taki ana tafasa kayan ciki ana yana so wiwa kai a yana jin kanshi ana so kayan ciki kawai sai ya faɗo ta katanga ba ya shigo don ya karye kwankwasa ƙofa a ɓoye ko yana shigowa sai ga maɗabbaka babu komai an san maɗabbaka ko murhu sai ya ga murhun babu komai sai ya ƙara matsuwa sai ya ga sayyidina Abubakar yana kwance a tsakar gida akan dan wani dutse da ya matso sai ya samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana kwance yayi haka yana kallon sama sai ya ji kaisin yana fitowa ta bakin sayyidina Abubakar sai ya ja baya koma cikin gida wace gari sai ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya agai yace ya rasulullah ai na je na samu mutumin naka ne kadai a kwance yace ah yaya akai ne kas ka samu abin sai ya rasulullah wallahi shi kadai ne ke kwance kan shi rabtuwa da bakin sa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya ayyuhan nas inna ababakar ma faddalakum bi kasratis salati wala sawmi wala zakati wala hajj walakin faddalakum bi shay'in wa qala sadrihi ko fi sadrihi fayya mahabbati ba wai sai ka fara fi ku sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba a abin da yake ku da shi wani abu ne a cikin zuciyarsa wanda ta auku a cikin zuciyarsa ita ce soyayya manzon Allah ita ce soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a muriki annabi Muhammadu do Allah irin wannan maganganun da ake faɗa akan manzon Allah inda zamanin sa bai ne ya kake gani dan uwa akwai wani da zai yi rage fa hal tare lahum min baqiya ai wallahi babu saboda haka jama'a wallahi annabi da girma yake kai wani ne fa yazo ya samu Khalid bin Walid sabin manzon Allah sai yake cewa Khalid bin Walid yake cewa an tura shi ne je karbo zakka da yazo sai yake cewa a kawar zakka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakaza amarakum sahibukum haka abokin naku ya mutunta ku yace wallahi ka fara fada sai na kulle wuyanka sai ƙara fada sai wuyansa sai kafa aka kai wa annabi Muhammadu manzo sallama yace ba ku daidai kenan to da Allah ka ji ba abin da ya fada haka abokin naku ya umarce ku yace in ka fara ƙara fadan wannan magana sai dai uwarka ta haifi wani ba kuma yana ganin ta ban wasa ne ya ƙara faɗa sai fille wuyarsa annabi bai ce me yasa aka kashe rai ba ko ba haka ba dai mu gane karatun da kyau to irin wannan magana yanzu da ake faɗa akan janibin manzon Allah shi fa annabi ba a kiran kalman zagi a dangana wa manzon Allah sai dai a ce sakin baki wa manzon Allah a wa'inda suka san kima da martaban manzon Allah kuma wannan duk inda ka je karatu in ba a zaure ka je karatu ba bara gaya maka wannan ba wallahi ƙarya ne ko a jami'a ga gaya maka islamiya malami yana tsaye dalibi yana zaune ina karatu je albarka karatun an out karatun jami'a ai mun bara ba mu yi bane sai a ce mana Borno Gabas take ko ba ka bane sai a ce mana ai kaza to mun yi hand out ne ana bayarwa ne a time nawa billahi lalle har ka gama digiri har yanzu kuna cikin 40 na nawawi sai a dan yebo hadisi guda 3 guda 5 guda 10 a cikin Bukhari a debo guda 4 a cikin Muslim Tirmidhi Abu Dawud da Nasa'i Ibn Majah a dauko hada ma wai sai a ce mutum ya ce ma wai ya karanta sai Bukhari wai ya karanta shi ya karanta shi a jami'a ai yanzu shi digiri yake da shi digiri ba littafi ko kware da za ka karanta bango to bango babu shi wallahi babu shi gaba daya gara ma in kai bayar university ko in kai kana lugha arabiya za a sa ku iya lara za a sa ku hada ki alfiya dole ne wannan a department din su professor Ibrahim Magarikafi ya rizai ya ritaya ko kuma ka wannan shine jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam sabban annabi sai na baka da yake gani baban za ya zama sayyidina Abubakar ba bai aban za ya zama siddiq ba Allah ya ba mu albarkacin su وتقوى صفة أبا بكر رضي الله عنه تقوى صفة سيدنا أبا بكر شنو هو سجن أبو الأشكى الذي يؤتي ماله يد الزكاة بس صلى الله عليه وسلم والله ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبا بكر دوكي وني بي أنفاني كما يد أنفاني لبا كما يد دوكي سيدنا أبا بكر أنفاني لبا هكا يفتح وسيء لك دي جمع كو سورة هكا وانا انشيني yana bayarwa ne saboda zatin Allah aita cewa kawai aita bayarwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace hadi nazala fi abi bakarin ittifaqan
yake cewa shehu rajul yake cewa wannan aya ta sauka ne akan sayyidina abubakar ittifaki duka malaman su ittifaki aka haka wal iman bil ghaib sifatu umar bin al-khattab radiyallahu anhu imani da ghaib kuma allazina yu'minuna bil mene
la
ilaha ما رزقناهم ينفقون تو الذين يؤمنون بالغيب انهم يتو والايمان بالغيب صفه عمر بن الخطاب صفه سيدنا عمر ني دان خطاب الله قال ما سيدنا يوم اسلم عمر ران سيدنا عمر يوم سلمت نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يسلم وعمر يسلم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ران سيدنا عمر يوم سلمت aranan ne aka saukar wa manzon Allah ya ma'aikin Allah hasbuka Allah Allah ya isa maka annabi Muhammad wallahi yanzu ma Allah ya isa mana da aka saba mana manzon Allah Allah ya isa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasbuka Allah man isa maka minal mu'minin da kai da mu'minan suka bi ka gaba dai Allah ya ishe ku Allah ya isa muku yace al-imanu yace wannan imani din yace sifatu Umar bin al-Khattab sifatu sayyidina Umar bin al-Khattab ne Allah ya kara masa da wa to sayyidina Umar kafiya musulunta manzo sallama ya roki Allah Allah tausa Umar umaraini guda biyu din Allah ka musulmantar mur da guda daya da Abu Jahalin da sayyidina Umar bin Khattab shine Allah ya karbi wanda annabi sallama ya fito din wanda Allah tabaraka ta'ala ya fito din shine sayyidina Umar bin Khattab shine farkon mutumin da aka fara kira amirul mu'minin duk duniya shine farkon aka fara ce masa amirul mu'minin dai kenan ne biyu sayyidina umar bin salama arawaito hadisi cewa manzo salama ya ce ma salaka umar fajr wa sa'an fajr ka salaka sa'an fajr ghayr fajr umar bin al-khattab sayyidina umar bai taba bin hanya shi dan ya bi hanyar ba duk mutum da ya ga baya sayyidina umar to munafiki ne har yanzu har gobe duk mutum da kuma ka ga yana kin sayyidina ali shi ma munafiki ne alamar dan wuta ne inji manzon Allah sallama alamatul nifaq bugdu ali inji manzon Allah sallama alama munafirci kin sayyidina ali shi yasa malamai sama da malamai 44 nay lissafi kwanaki a iya wa'anda na binciko malaman duniyar musulunci suka ce ibnu taymiya munafiki ne saboda ya ce inna aliyan aslama huwa sabi sayyidina ali wai ya musulunta yana yaro saboda haka musuluncin yaro bai inganta ba ina da littafin da ya faɗa haka to malamai sama da malamai 40 da wani abu ni wanda na karanta littafin ba wai a'a na ji labari ba ni na karanta littafin sama da malamai 40 malaman duniya musulunci suka ce sai ibnu taymiya munafiki ne saboda yana hakin sayyidina ali bin abi talib to haka sayyidina umaru Allah ya kara masa yadda duk mutumin da kaga yana hakin sayyidina umaru to munafiki ne shi ma shedani ne shedan ne saboda annabi sallama ya ce ba sa hada hanya da sayyidina umaru shedan idan sai ya ga sayyidina umaru falfalawa yake da gudu Allah ya ba mu albarkatun sa to a ranar da sayyidina umaru ya musulunta a ranar Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ya ayyuha annabi hasbukallahu wa ni'mal wakil mu'minin sa'annan kuma ranar da sayyidina umaru ya musulunta har yanzu a lokacin musulunci na da shekara 6 ya musulunta musulmai suna cikin kangi ba iya fitowa a yi bauta kafuran makka masu bautan gumaka ƙuraishawa da sauransu sun hana musulmai sakat a garin makka ba wanda ya isa ana jiga musulunta a kama ka ko a kashe a ce za ka kashe ka ko a tsire ko a ɗaure ka a sama azaba kala kala saboda wai ka musulunta ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan da aka yi faru sai na amurai musulunta ran dai musulunta musulmai guda 39 ne a duniya a lokacin da ya musulunta sai ya zama cikon musulmai guda 40 a duniya kaga adadin shekarun da aka ba wa annabi Muhammadu annabta an gane karatun da ke ciki to musulunta sai na umar wani sirri ne da Allah ya koyi na biyu abu na uku a ranar aka fito aka bayyana musulunci a lokacin ana daru arkam bin abi arkam ne an buya duk wanda ya musulunta sai dai ya zo ya buya a wurin
waye wa
ce mun da abin nan bane a bayan da bayan ne ciwo yake da ma
na ustaz
doko ma
oke an fahimta ko to a lokacin musulmai kuya ake yi to rai musulunta sai yazo akwai yar uwarsa kawarsa ta musulunta sai wani yazo ana magana ana zagi akan manzon Allah shi ya fito yana cewa yau sai ya filla wuyan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wani yace masa wani da ya musulunta amma ya koye imanin sa ya koye ya musulunta sai ya ce wato kafara da yar uwar ka mana wanda ta musulunta ita mijinta suna nan sun buya a gida maza sai na amur sai ka gidan ya je na goka sa kofa akwai wani sahabi da yazo yake koya masa karatun qur'ani da aka ji aka leka ga sai na amur ne yace to an shiga ku sai malam ya buya sai ta zauna sai da miji suna zaune sai da amur aka bude ya shigo yana shigowa yace me nake ji wani sauti kamar ana kamar amshi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba wani kaza 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 akai ya matsa dai sai suka ce sai musulunta sai ne me za ka yi in ji dan yar uwarsa me za ka yi adu wallahi ya kama mijin ta ya dinga duka yana duka ya fafasa masa baki ta kamo ta dawo ta da ke ta ce ka fita makiyin Allah kafiri kaza 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 sai abin ya shiga ran sai na tuka kuna karanta wani abu yanzu nake ga mana yace wallahi na fi son annabi Muhammadu rayuwa ta na bayar wa manzon Allah na fi son addini musulunci akan ka kaga sabon manzon Allah mata kenan fa mata amma kai ka tsaya solo biyo ana taba jira manzon sallama kana cewa eh a ba hankali an ki a ba hankalin Allah ya sauke shikenan ta jawo ta na Umaru ta jashi haka sai na Umaru sai abin ya taba shi a ransa magana ta gaya masa adu wallahi sai ke cewa menene suke karantawa sai malam ya fito malam na fitowa yana farin ciki ke cewa ka kai ni gurin manzon sallama ni ma in je in tabbatar da abin suka tafi da manzon Allah da sai na Umaru suna zuwa ana kwankwasa kofa sai aka leka ga sai na Umaru sai aka ce mun shiga uku ga Umaru ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai ai abu da masa shigo sai sayyidina Hamza ya tashi yace ya rasulullah idan sayyidina Umar ya zo da alkhairi kai ne mai gidan alkhairi kai ne baban alkhairi ya rasulullah idan sayyidina Umar ya zo da sharri to wallahi na ice shi sai na filla wuyansa sayyidina Hamza babban manzon Allah jarumi sadauki namijin gaske wanda mayaki ne wanda duniya da lahira sun yadda cewa Hamza ba kai ko suna Hamza aka samu bai wala ka samu Hamza matsoraci yana wahala shikenan ana budewa sai na Hamza ya bude yana bude kofa ya makure wuya sai na Umar ya shake shi sai na Umar ya daga kai ya cewa me ya kawo ka ya cewa ya zo wurin annabi Muhammadu ne ya ruko shi ya jawo kawo shi gurin manzon sallama saboda ana tsoron sai na Umar din shikenan manzon sallama ya shake shi ya zo ya ce Rasulullah sallama ya abin yake man sallama ce suka tika tika je to ya ce sallallahu alaihi wasallam ka rasulullahi yana musulunta sai aka yi kabbara alhamdulillah sai ya ce to ya Rasulullah sallama na alƙawari duk inda na kai kafirci boton gunki sai na kai musulunci gurin man sallama ce amma kai izini kaga abin ashe izini ne sai sa ce da nake cewa za ka shiga ɗari kana ma a baka izini saboda duk addini mun izini ne ko annabi adamu ai izini aka masa ya tuba ko فالملك ياتي ذكرا فضل كذا من ربي كلمات فتاب عليه كو هكذا ابو يتي سورة القرآن ما زال سلام ما أنتم مثل لا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وهي كو هكذا ما زال صلى الله عليه وسلم سكا فتو مسلمي أكا فتو أكا إلهي متن قوم شاترا أبايم سيدنا أمر متن قوم شاترا أبايم سيدنا حمزة ما زال سلام على تكيا aka fito ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah la tun daga daru arkan bin abi arkan sai da aka je lakin kaba ina ma sai wa zagaye babu kyau to annabi muhammad ne ya fara yi
aka zaga ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani kabiri da ya leko waye manzo sallallahu alaihi wasallam bai har ana wani magana kaza duk wani leko sai ga sai da ubu sai da da baya in ya duba ya fito wani ya bulo sai ga sai sai da da baya ga manzo Allah tsakiya nabiyun bi ghairi wa la yatasarrafu safuhun ala aljani wa qad yatawaqqafu sallallahu alaihi wasallam nabiyun azimul qadar bil haqq mursalu yu'allu bihi muskana iflan wa yunahalu inji kyau alfazaji saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ranan aka bayyana musulunci musulunci yayi karfi da shigowar sa da umar bin al-khattab ko babu komai sayyidina umaru ya taimake ka ko bai taimake ka ba a zamanin sa ne musulunci ya tafi har misra ya yaɗa kasashen rabin duniya suka musulunta a zamanin sayyidina umar bin al-khattab rabin duniya nisfin duniya suka musulunta musulunci ya shiga rabin duniya wannan sayyidina umar kenan saboda ka siffar ayan nan tana magana akan siffar sayyidina umar da musulunta sayyidina umar Allah ya kara masa yadda wa yuqimuna salata ubangiji tabaraka taala ya ma sai da sallah ya ce haje siffar usman bin affan wannan wa yuqimuna salata din siffar sayyidina usman bin affan wanda ake ce masa zunnurai ko mai hasa kai guda biyu wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu wanda yake kunyan Allah Allah ke kunyan sa la ilaha illallah tunda yayi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci bai kara iya daga ido ya kalli al'auran sa har ya koma ga Allah Allah yana kunyan sayyidina Usman sahabin manzon Allah mai yawan tsayuwan dare ne yana da yawan sallola da nafili waza umar ul faruq man la yuwaswasa wa sallallahu alaihi wasallam Usman madian wa yace wa a inda shehu radhiyallahu anhu yake cewa Allah kai salati wa annabi muhammadu kai salati wa sayyidina abubakar kai salati wa sayyidina umaru kai Allah wa sallallahu bi zunnurain usmanu madihan kai salati ma'ana ka kai lada wa sayyidina usmanu wanda ke da hasa kai guda biyu yace da su gaban su aliyu abu sufdaini ko aliyu bin abi talib laysa al muqannisa ko da sayyidina ali shugaban su alayhi salatu wassalam wanda shi kadai ne daga shi sai ƴaƴansa imam al-bukhari yake kiran su a cikin sahih bukhari alayhi salatu wassalam idan aka ce ce sai da fatima sai ce alayhi salatu wassalam sayyidina hasan wal husain sai ce alayhi salatu wassalam a cikin bukhari ba wanda huwa asahul kutub ba'da al-qur'an shine mafi ingancin littafi a gurin ahlus sunna wal jama'a daga qur'ani sai shi saboda me saboda ahli baiti rasulullah ba a wasa da su ba a ce wa sahabi alaihi salatu wasallam sai a ce rabbi Allah ta'ala anhu amma daga sayyidina sayyidina ali ahli baiti dai kawai da sayyidina sayyidina ali sayyidina fatima sayyidina hasan wal husain ana ce masa alaihi salatu wasallam Allah a gurin ahli sunna wal jama'a na gaske ba na da'awa ba an fahimta ko saboda haka sifar sayyidina usmanu ne Allah ya kara masa sayyidina usmanu faqad bazzal abwala billahi amara ya ba da dukiyansa saboda zatin Allah da yawa babu adadi saboda bin umarnin Allah tabaraka ta'ala Allah ya faɗa yana cewa amman huwa qanitun ana al-layl sajidan yanfiqun wa qa'iman yahzuru al-akhirah yace haji nazala fi usman kana yaqumu layla yaqumu layla bil qur'an shehu radhiyallahu anhu yace cewa ai wannan aya ta saukare akan sayyidina usman ya kasance yana tashi da dare na karanta qur'ani kuma na sallola da dare in kana son ka samu daraja a wurin Allah tabaraka ta'ala man talaba al ula sahara al layali wanda yake neman dauka re da baccin dare kana bacci matanka na bacci ai kana bacci to ina bambanci kawai ka zama gogo Allah ya dakatar da mu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wa'annan sabban sa suna da daraja suna da kima wa mimma razaqnahum yunfiqun da kuma arzikin da Allah ya musu kaga duka ce cikin cikin sutul magana ne da yanzu ko wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah tabaraka ta'ala ya zurta su suke ciyarwa da shi yace hazi sifatu ali bin abi talib karamallahu wajhahu wannan sifar sayyidina ali ne Allah ya kara masa yadda, Allah ya girmama fuskarsa. Ista'jala nafsuhu fi bustani al-Ya'ud wa zalla amilan hatta awjara hatta ujira bi arba'ati darahim. Sayyidina Ali yana zuwa yayi aiki na kwadugo a gonan bayahude. Ya aiki da hannunsa da karfinsa har aka bashi dirhami guda hudu. Yace tasaddaqa bi dirhamin fi mala'in. Ya ba da sadaka wa da wannan dirhami guda daya a cikin guda hudu, ya ba da sadakan guda daya wa wasu jama'a. Allah ya saka kai. Wa tasaddaqa bi dirhamin sirran. Sa'annan ya ba da dirhami daya a sirri. Dirhami hudu ya samu, ya kyautu da guda biyu. Yace wa tasaddaqa bi dirhamin naharan. Sa'annan ya sadaka da dirhami daya da rana. Wata sadaka bi dirhaman laylan, wata sadaka bi dirhaman naharan. Yayi sadaka da ɗayan dirhamin da daddare, sa'annan yayi sadaka da ɗayan dirhamin da rana. Wannan fa sabin manzon Allah ne, ɗanin manzon Allah, sirikin manzon Allah, alibaitin manzon Allah, kofan gidai, kofan ilimin manzon Allah. Mazara sana cewa Aliyu ne ni wa ana min Ali. Sayyidina Ali daga ni ne ma daga Sayyidina Ali ne. Yana cewa ana madatul ilmi wa Aliyu babuha. Ni ne birnin ilimi, Sayyidina Ali shine kofar shiga birnin. Ko alamatul nifaqi bughdu Aliyan wa alamatul imani hubbu Aliyin. Alama mumini mai imani yana son Sayyidina Ali. Alama munafiki makin Sayyidina Ali. Tab kana tambayi Ibn Taymiyyah. Allah ya kiyaye mu. Yace al-infaqu sifatu Ali karamallahu wajhahu. Siyarwa sufan Sayyidina Ali ne, Allah ya kara masa yadda. Kaga ba mai kudi bane, ba mai kudi bane shi. Zai je yayi ga aiki, ya je yayi aiki a gonan bayahude a baki, ya zo ya ci da mutane saboda Allah da Annabi Muhammad. Ba wai ga gidansa ba bawo. Kai kuma ka samu dukiya, ka samu kudin ma, ka bayar an ce ka bada fi sabilillahi lokacin da kudi ya isa din nan. Leska ko sai ka bada tsohon kuɗi wanda ba a karba, ai an bayar a masallacin nan, wallahi ta lamba ni da ido na gani. To shikenan, wa jazaul hasanati ashrati amsalha, ko sakamakon kyakkyawan aiki goma, wa jazaul sayyi'ati sayyi'atu mithliha. Allah ya barmu da manzo Allah. Sallallahu alaihi wasallam, saboda haka kai kokari, kai ma kai kyauta, kai ciyarwa saboda zatin Allah tabaraka ta'ala. Dan ka ne niyyar dan Allah, ba dan ka burge mutane ba. Fa kullu dukkan su man ittasaba bi hadhihi sifat, wanda aka sifata da wannan sufofi sufofa, fa huwa tahta riya. Yace fa kullu man ittasaba bi hadhihi sifat, dukkan wanda ya sifata da wannan sufofi da muka ambata na sayyidina Abubakar da na sayyidina Umar dan sayyidina Usman dan sayyidina Ali karamallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. To fa huwa tahta rayati haula yawmal qiyama, to yana cikin raya, ba'ana yana cikin tarayya da wa'innan rundunan wa'innan sahabban manzon Allah din. Yana kewaye da kewayensu, ma'ana yana cikin tawagarsu, yana cikin shingen su har yanzu. Saboda ne, saboda yayi koyi da su. Tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kiram falahu, ko kai koyi da manyan mutane, mutanen kirki, ko da baka kai su ba, koyi da su zai sa kai ma ka zama irin su. Kar mu zama kawai idan an ce ayi taimako fi sabilillahi sai a ce sai dai alaji wane, idan aka ce a ce da mutane saboda zatin Allah sai ai alaji wane ne suke da kudi suke cewa ni ma ta kaina nake yi. Gurgura abin da yake da shi, gurgura da zaka bayar. Mallam Shehu Ibrahim yana cewa bi kadari ma tuhibbuhu tanalu amdaduhu fal qawm hadha qalu, ko gurgudan san da kake wace ga gurgudan isnad da zaka samu, ma'ana mu je da shi a nan, gurgudan abin da ka bayar gurgudan abin da zaka samu, ko ba haka bane? Ko saboda haka in baka bayar ba ya rage naka, in ka bayar ya rage naka. Idan kai imani da Allah tabaraka wa ta'ala, ka zama mai gaskiya ne tsoron Allah, ka sufuna sufan Sayyidina Abubakar. Idan kai imani, ka sallama, ka miƙa wuya da gaibu, ka yi ikar sufuna sufan Sayyidina Umar bin al-Khattabi. idan ka tsaya kana ta sallola da dare na su da karatun Qur'ani ka sufuta sufa sayyidina Ali sayyidina Usman bin Affan idan ka ce saboda tsaukar mu Allah tabaaraka ta'ala ka sufuta sufa sayyidina Ali bin Abi Talib sune Allah yake cewa
ayan ta kwanta sutul insani shike ne inda dawo mu ita wanda suke ciyar yidi muna dama yatim ayidi muna da yidi muna dama ala hubbi miskinan wa yatiman wasira ko suna ciyar wannan ayan ma tana magana akan sayyidina Ali ne sayyidina Ali ne ciyar wanda yi ka duba ba fa bai kudi bane ba bai kudi bane aiki yake da hannunsa har kanta yake samu a hannunsa sabin manzon Allah kuma kanin annabi Muhammadu kuma surikin annabi da Allah da ace duniya ne ake da bukatuwa ai annabi sai ce kawai gashi an baka ko faqad bazzal amwala fil mazala sallama da yake kyauta fa inna Muhammadu yudi bil yudil aba bi ma la yakhafu ka khafatan ko yakhafu khafatan masallama yana bada kyautar da baya tsoron talauci duk duniya ba wanda zai iya ba kyauta irin na manzala sallama an ba Allah ba duk duniya annabi ne kai ke bada irin wannan kyauta saboda haka Allah ya dafa da mu Allah ya sa mu dace Allah ya bar mu da manzon Allah sallama ce duk wanda ya tsinta da wannan ya sa wal infaq yazidu fi malil abdi wa la yanqus minhu shi tiyarwa yana ƙara da dukiyan bawa ne baya rage dukiya dan ka tiyar wai ka ragu a sai dai karu ma dalati shamsu illa wa ma lati shamsu rana ba ta fitowa ba illa wajen bataiha malakani aduhu ma yaqulu allahumma aadi munfiqal halafa wal akhir yaqulu allahumma aadi mumsikan talafa rana ba ta fitowa ba face ara tare da ranan gefe da gefe ranan akwai mala'iku guda biyu kowa yana roko yana bayin Allah masu kyauta masu ciyarwa masu taimaka masu shayarwa sifatar Allah suna masu roko Allah ka kara masu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka yaki anna abdan an hakaito wani bawa hikayan wani bawa min ibadillahi daga cikin bayin Allah dalaba min nabiyin min al anbiya yana ma ya roki wani annabi akan an yad'u Allah lahu an yajida rizqan akan ya roka masa Allah annabin ya roka masa Allah yayi arziki wasi an arziki ne yalwa fada annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi masa addu'a roka masa Allah tabaraka ta'ala fastajaba Allah du'ahu sai Allah ya amsa masa addu'an nasa fa qala yake lahu akhbir abdi anni qadaitu amri nisfaini nisfan yakunu faqira wa nisfan yakunu ganiyan yaqtar ayyuma abda'a lahu mazala annabin nan sai yace an aka so aka ma annabin wai aka ce to ka gaya wa bawa na ni na tsara masa rayuwa gida biyu rabi zai zama talaka rabin rayuwarsa zai zama mai kuɗi ya zaba ya fara yin kuɗi ko kuma ya fara zama talaka kafin da ya karce kuɗi ya zabi da fada'a zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul sai wannan annabi ya kira wannan mutumin fa akhbarahu ya bashi labari fa shawara zawjatuhu sai mutumin yayi shawara da matarsa fa qala sai take masa qul lahu ya'tika ar-rizqa al-wasi al-an sai matan ta ce ina baka shawari cewa ka ce ya ba a zo a ce arzikin ya fara zuwa yanzu ka fara yin kuɗi yanzu saboda mun gani da zaman talaucin nan kawai kuɗin ya zo yanzu kenan wannan mata ta faɗa masa haka qala lahu rajul sai qala lahu rajul sai mutum ya ce mata al-faqr ba'da al-ghina sa'abun jiddan sai talauci fa bayan wadata yana da wahala kwarai qala lahu sai ta ce masa la takhalifni itlab al-ghina al-an faqat sai kar sai ma kar ka saba mu kawai ka nemi a baka arzikin yanzu a baka yanzu kawai ba wani magana a baka yanzu kar ka saba mu fa'ata li zalika annabi sai yazo gurin wannan annabi alayhi salatu wassalam yake ga masa wa qala wa yace masa ya tini al-ghina al-an
yace in samu arziki yanzu fa atahu aljina sai arzikin Allah ya kawo masa fa qala lahu alimra'a mar'a sai matana su sai masa idza qadatta sauban lidaktika fatasaddika bi saubin ala miskini idan ka nema ka ji jawaran matan wannan irin matan da ne ba ne yanzu ba sai te ko da ke yanzu da ma ba rasa waki lagu amma za sai an ji ala jiki yanzu sai matan tace shawara ta ci ne idan kai dinka riga guda daya to ka dinka irin wannan rigan kai sadaka da shi wa miskini wa idza sarayta da'amaka fashtara linisbi sadaqatan ala miskin idan kai sai abinci da zaka ci to ka sai irin wannan abincin kai sadaka da shi ga miskini raba daidai ne kenan wa idza banaita daran idan kuma ka gina gida faj'al mithlaha sadaqatan lil fuqara to ka gina irin wannan gidan ka bawa talakawa wa idza sarayta dabatan kazalika idan ka sai dabba abin hawanka kai ma to su ma talaka ka sai wani dabba ka bawa talaka irin shi kullama fa'alta if'al mithlahu lil miskin da abin da zaka aikata wa kanka to kai wa miskini irin shi fasara yaf'alu bihaza sai bai isa wa matansa ba sai yabi yana yi wa yazdada ma inda wata ma ba nisful umri sai wani dukiyar nasa yana ƙara ƙaruwa yana ƙara ƙaruwa sai lokacin da rabin rayuwarsa ya kai tsakiya awallahu ila nabi sai Allah ya yi wahayi ga wannan annabi inni qadaitu umri fula amru fulanin nisfahu miskinan wa nisfahu ganiyan to alƙawarin da muka yi bawana zai yi rabin rayuwarsa zai zama talaka ko mai kuɗi to ya zama mai kuɗi farko rabin rayuwarsa sai talauci da yazo talauci da shi ko walakin sai ce amma dai in ji Allah tabaraka ta'ala wajadtuhu shakiran na same shi mai godiya akan abin da na bashi fa qaraitu umruhu kulluhu ganiyan la yafsaqi sai na canza na mai da rayuwarsa gaba ɗaya zama mai kuɗi ne ba zai taɓa talauci ba abhar abada saboda ne saboda shi wanda yi mu yanzu haka muke a garma gallawa haka muke Allah ya gamata saboda haka idan mutum yana so ya amfana shi ma yayi na'am sai mu samu gurin tsaya ko falihaza ittafaqa infaqu la yanqusu min ar-rizq saboda wannan ciyarwa baya rage dukiyar mutum har abada sai dai ya kara yaqulu rasulullah shugaban mu sallama yana cewa ala kullu sulama min ibn adama kullu yawmin sadaqa dukkan wata gaba na dan adam na wayewan garin dan adam kowace rana sadaka ce wal insanu fihi min al mafasil adadu ayami sana 365 juz'an dan adam yana da gabobi guda 365 kowace rana in ka wayi gari ka miƙe ka gode wa Allah tabarakallah wa'annan gabobin naka sadaka ne كل جزء من هذه الأجزاء يجب عليك أن تخرج له صدقة كل يوم ديكا واني قابو بإنك أنن قابا يا كماتا كتير يمس صدقة أقوى شرانا قالوا سابسك يا رسول الله يا مائك الله من يتيق هذا وزيئ وانا يا رسول الله قال في النبي يتي أمر بالمعروف صدقة أمري لك كاوا عيتي صدقة لي كركي أمرني أتبع جناب عني كركي أمرني أيونا أبو مالكو kai umari da kyakkyawan aiki sadaka ne wassalatu rak'ataini sadaka sallah raka'a biyu sadaka ne watas'a ma akhika fi hajatihi faqadaita aw lam taqdi sadaka kan raka abokinka ka tai dan uwanka ku tafi tare gurin neman bukatarsa ya biya bukatarsa na taimakon sa wani abu na rayuwa yace sadaka ne ko bukatar ta biya ko bata biya ba ko an samu ko ba a samu ba to wannan abun gaba daya sadaka ne in ji manzon Allah wa idkhalu sururi kullu hadi sadaqatun shigan farin ciki ka samu farin ciki ka shigar wa mutum farin ciki ko ka samu farin ciki a rayuwar ka faranta ma wani dan adam yace duka wannan sadaka ne yatamamu Allahu biha tilka sadaqat wannan sadakoka Allah tabaraka ya cika maka da su da shi a cikin wayna Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wa qul ka wal qatin lima tabakara salati wa laki wa ladi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi ya qadari yawmi qadar al-azim كويتنا نسأل الله تبارك وتعالى من رضا الله من وجه سركي أن يرزقنا بأزر تامو وإياكم دكو قبعدا فهم هذا الكتاب فهمت وانا للتاف والعمل به دعيك دا وانا للتاف القرآن مجرما وأن يتم لنا هذا العمل كما اتداه لنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يتكامنا وانا أيك مكارساجي كما دا مكفارة البركة عند محمد كاجي متانا من ذا الله كوما ناسو أن محمد كوي ya amoti manzan Allah Allah ya saka wa shubran da alkhairi wa an yaktubna fi diwanil sa'ada kuma Allah ya rubuta mana yaktubna Allah ya rubuta mu fi diwanil sa'ada a cikin littafin wanda suke da babbar rabo fi dunya anan dunya wal akhirah abdullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim sai Allah kai salatu su goma annabi Muhammad kaga duk inda yake kwant zai salatu wa annabi Muhammad inda yake kwant yayi salatu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan ba sabo da manzo Allah bane ba sabo da manzo sallallahu alaihi wasallam bane saboda jama'a mu tsaya wa annabi Muhammad bawo mu rike manzon Allah kar mu bari ayi mana wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasa bane Allah ya amfana da mu addarsu sani insha Allah muna raye za mu shiga darasi na biyu amma insha Allah za mu samu lokaci mu zo mu karanta dokoki na manzon Allah dokokin in mutum ya faɗi wannan magana ka kalma kaza hukuncin sa kisa ne akan manzon Allah wato yanzu inda musulmi zai ce ko musulmi ko ba musulmi ba ya ce rigan annabi sallama yayi da hukuncin kisa ne akan sa maballin botin din manzon Allah in ka tsaya da hukuncin kisa ne akan mutum kuma ba daga kafa ba tuba ko ya tuba ba a so kawai hukuncin kawai ya kashe shi kawai shine annabi Muhammad jama'a mu bi a hankali kuma ka ji an taba annabi kai shiru ka ja baki kai shiru ba karamin bala'i bane mutai fada kansa saboda Allah ya mana gafara Allah ya sa mu da imani Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya shirya da su kira mu zuwa gwamnati ba za mu daina yi ba gwamnati ki dauki mataki akan wayennan ƴan kungiyar su kifa mana manzon Allah wallahi tallahi ba za mu yadda ba muna kawo ƙara gurin kuma su bin doka da oda ne muna bin doka da oda amma kuma kar a taba mana manzon Allah duk abin da za a kai a taba mana annabi Muhammad annabi ba san wallasa bane Allah ya bar mu da shi saboda haka ya isi masu sakin baki da masu rubutu rashin kunya a Facebook a Twitter a Instagram a WhatsApp a ko ina a TikTok ko ina mutum yayi tisirme akan manzon Allah wallahi wanda suka san ka za su ruko ka su fille wuyanka kawai ba wani magana wani waye wannan kawai shine sakon mu Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna addu'a bala amin 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 هذه بجاشيك الحمد لله رب العالمين